أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منا ثلاثة عشرين وقت رجب wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci. Idan ka dauko al-Muharram, Safar, Rabi'i na Awwal, Rabi'i na Sani, Jumadal Ula, Jumadal Akhira, sai ka zo Rajab, watan bakwai a cikin watanni na addinin musulunci. Kuma watan Rajab yana daga cikin watanni masu alfarma. Shekara 1443 Hijira ta farin jikada a cikin halitta wanda ba a yi kamarsa ba kuma ba za a yi ba sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai da 15 ga watan 2 shekara 2022 miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala, wanda sai ya so ake fa'alu lima yurid, ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi a duk sati a cikin wannan littafi namu mai albarka, ɗaya daga cikin littafin mu na addinin musulunci mai sunan usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna, na babban malaminmu Dr. Ashek Saleh bin Abdul Aziz bin Ali Sheikh. Littafi ne ƴan uwa, kamar yadda muka yi bayani a farko, wanda yake kiranmu zuwa gyaran aqida. In gyara aqida ta ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Kayi kokarin gyaran aqida ka ta tauhidi. Littafi ne karantar da mu tsantsan wato kadaita Allah a cikin bauta. Alƙashin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma da kuma sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wa sallama. Domin ayo ƴan uwa musulmi, muna buƙatar malamai su ci gaba da karantar da al'umma akan tauhidi, kadaita Allah cikin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat. Waɗansu malamai suna ƙara ma akwai tauhidul risala, na tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzo ne na Allah, kuma shi ne ƙarshen annabawa, daga shi babu wani wanda zai zo ci shi an manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ƴan uwa musulmi, asalin halittar mutum da aljan, Allah ya halicce mu ne ba don komi ba sai don mu bauta masa. Shi yasa dukkan annabawan da Allah yake turowa zuwa ga al'umma, farkon abin da Allah yake cewa annabawan nan su faɗa, su gaya ma wannan al'ummar tasu, shine kadaita Allah. Allah yake cewa wala qarba asna fi kulli ummati rasulan an ibudul wastanibu tabut. Allah ya ce tabbas haqiqan mun aika ko mun tura a cikin kowace al'umma, mun aika mata mi, mun aika mata manzo, mun aika mata wato rasul, annabi ko manzo. Domin in yaje mi ke cewa ani ibudullah, ya ce ma al'umma sakubota tawa Allah, wastanibu tagut, ku nisanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba. Yar uwa musulma, duk rigimar da ake kake raci game da Allah, kina hada shi da wani a cikin bauta. Ki yi kokarin kadaita Allah a cikin dukkan ibadarki. Kake ibada dan wani, kake ibada dan wani, kake ibada da wasu wane su gani, kake bauta ma wani in ba Allah ba. Mu ɗauki tauhidin wato kadaita Allah a cikin bauta. Wala qarba atana fi kulli ummati rasulan, sai ce ani ibudullah wa tanibu tagut. Abin da suke ce musu, ku bauta ma Allah shi ade, ku nisanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba. Wannan shi yasa muka kakkabe ma wannan littafi namu kura na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna, na babban malaminmu Dr. Ashek Salih bin Abdul Aziz bin Ali Sheikh. Da fatan muna neman jagorancin Allah subhanahu wataala ya jagorance mu cikin abin da zamu faɗa, mu samu dacin littafin Allah Al-Qur'ani da sunna ingata manzo sallallahu alaihi wasallama, kalashin fahimta ta salafis salih, magabata mazanjiya, sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in da sauran malamai waɗanda suke malamai na sunna. Domin ƴan uwa musulmi, dukkan wata irin fahimtarka ta aya ko ta hadisi bata tabbatuwa ta zamanto karɓaɓɓa, sai ta zamanto abu sakan fahimta ta salafis salih, magabata mazanjiya, yanda suka fahimce ta, suka aiwatar da ita, suka yi fatawa a kanta. Ba ra'ayina ba, ba ra'ayinka ba, ba ra'ayin wancan ba, a'a, fahimta ta magabata. Shi yasa muke jaddadawa a cikin darasukan mu daban, mu ce abu sa fahimta ta magabata mazanjiya. Ƴan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ikhlasi a cikin darasi namu, ya sa muna yi dan shi, dan ɗau kalmar Allah a ban ƙasa, dan ta zamanto ita ce maɗaukakiya a duk rayuwar al'umma gabaki ɗaya na duniya. Marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya, wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa, ɗalibai wa'inda suke neman ilimi Muhammadiyar na boko Allah subhanahu wata'ala da masu karanta su da wa'azzuka da hudubobi Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu malamai wa'inda suke karantar da mu suka dora mu akan wannan tafarki na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ka hada mu da mu da su cikin jannatul firdaus kuma iyayen mu su ma da suka dora mu akan wannan turba wa'inda sirrinsu ko suna da rai Allah ka yi musu rahama Allah ka sanya sado mu ta hadu wato a cikin jannatul firdaus ranar alkiyama tintiban harshe Allah ka tsare mu ya Allah karancin ilimi abinda mu gane wani addini Allah ka gane da mu yan uwa kai tsaye zamu shiga cikin wato wannan darasi namu a sati da ya gabata mun tsaya akan al-mabhasu thani wanda malai yace wujubu ifradullahi bil ibadati wa ta'atuhu matalib muka yi bayanin sa akan wannan muka kare yau ba'da bismillahir rahmanir rahim malai yace wal ibadatu la tuqbalu illa bi shartaini ita ibada in dai za a ce maka wannan ibada ce ta Allah domin Allah ya halice ni ya halice ka ya halice su ya halici kowa da komi mutum da aljani ba dan komi ba sai da mu bauta mushi to ibadan nan ba ta karbuwa a wurin Allah a ce an karbi wannan ibada taka illa bi shartaini sai ta zamanto tana da sharɗe guda biyu dan uwa musulmi ka saurara ka ji da kyau sallaka azumin ka na ramadana ka sha ishruwa ka sha yunwa in lokacin rani ne ka yi shi a cikin rani in lokacin zahi ne ko sanyi kai ka yi shi a cikin lokacin sanyi to wannan ibadar da kake yi ta azumi ce sallah ce zakka ce kake fuddarwa ba ta karbuwa sai tana da sharuɗa guda biyu ba ta karbuwa a wurin Allah sai tana da mi sharuɗa guda biyu shine mala yace wal ibadatu la tuqbalu illa bi shartaini ibada dai da ka sani in dai bauta ce ta Allah ba bautar wani ba in dai bauta ce ibada ce zaka yi da sunan Allah Allah ko yace ya halice ka dan ka bauta mishi to inda ita ce kake yi to ba za a karbe ta ba a wurin Allah ta zamanto karbakuwa a wurin Allah sai ta hada sharuɗa guda biyu dan uwa musulmi ibada nake so Allah ya karbe abinda na aiwatar na ibada a baya abinda zan yi gaba anan iya kwanakin da Allah ya kaddara mini domin fa idza jaa ajluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ibada da targi ta ɗan kwanakin mu fatan mu Allah ya kaddara ya karbe su ba ibada ba shin ta karba wurin Allah to shine mala yake karantar da kai anan ibada ka duk abinda ka sani na ibada sallah ibada ce ko ba ibada bace
ibada
azumi ibada ne ko ba ibada bane
ibada
idan na hudda zakka na ibada ko min ibada ba idan na je aikin haji na ibada ko min ibada ba ibada ce to ba ta karbuwa a wurin Allah sai tana da sharuɗa guda nawa guda biyu ka saurara da kyau dan uwa al-awwal na farko ma lace al-ikhlas fiha lil ma'budi yin ikhlasi tsantsa a cikin ita lil ma'budi ga abin bauta shine Allah kai ikhlasi a cikin ita ibadar lil ma'budi ga abin bautawa Allah Allah shine abin bauta kuma shi bane shine abin bautar mu ba ma bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bautatawa Allah kace di kada ku ada Allah da komai a cikin bauta il uwa musulma ku dan uwa musulmi to malan yace abu na farko shine ikhlasi shi ibara nayi ta ne dan Allah tsantsa dan Allah ikhlasi nayi ta ne da ikhlasi dan Allah ko ku dan a gani ni mai ibada ne ka san akwai nin yawanga a masallaci yaga mutane sai Allahu akbar zai sallah kuma da qira'a da nutsuwa da kyau amma in yawanga ba komai Allahu akbar assalamu alaikum kaga nan akwai ihlasi anan kaga ai ba sai an gaya maka ba anan ya bubbuga salalin da ne ya kare saboda amma in ya ga mutane sai ya do war ruku'i karatu kyaukyawa sujada kyaukyawa kaga nan ba ihlasi to abu na farko wanda ake karbar ibada ta mutum duk abin da za a ce maka ibada ne wanda ya tabbato a cikin littafin Allah Al-Qur'ani ya tabbato a cikin sunna ta Manzon Sallallahu Alaihi Wasallama ikhlasi yan uwa musulmi wannan wa'azin in muna son Allah ya ba mu lada a ciki sai mu sanya ikhlasi in muka yi don neman matsayi ko don neman duniya ko don neman wata daukaka fa babu ikhlasi kinan ba a karbe shi ba sai yasa yan uwana almajire ko mu ce malamai masu da'awa masu karanta suwa yan uwa mu rinka kokarin sanya ikhlasi cikin karanta suwa mu cikin fadakarwa mu cikin wa'azzukan mu cikin mu'amalan mu cikin zamantakewa mu domin sharadi na farko al-ikhlasu fiha yin ibada yin ikhlasi a cikin ibada lil ma'budi ga shi abin bautar Allah subhanahu wata'ala fa inna Allah domin shi Allah la yaqbalu min al-amal illa khalisa liwajhihi subhana domin Allah subhanahu wataala baya karban wani aiki in an ce maka aiki ne wannan Allah baya karban shi sai dai wanda aka yi shi da ikhlasi dan neman yardal Allah tsarkake sarki dan neman fuskar Allah subhanahu wataala Allah baya karbar dukkan wani aiki sai dai aikin da aka yi shi da ikhlasi aka yi shi dan neman yardar Allah illabtiga'a wajhi rabbihil a'la a cikin wata sura ce wannan suratu a'la suratul layl illabtiga'a wajhi bihil a'la wala sawfa yarda suratu layl illabtiga a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda sai abinda aka yi shi tsantsa dan Allah subhanahu wataala abu na horko kenan ɗan uwa musulmi sanya ikhlasi yi dan Allah kuma Allah baya karban wani aiki ai a can baya malam ya mana ta'arifin al-ibadatu ba mamaki a ganki kina zawwa makaranta har da littafi wani bawan Allah ta tambaye ki ce ke malama musulma mun ji kuna ibada ibada to a shari'a ku ta musulunci menene ibada malam ya miki ta'arifin ta a can baya malam yace wa shar'an abinda ake nihi ibada a shari'a ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali az-zahira wal batina abinda ake ce ma ibada suna ne wanda ya tarar da dukkan abinda Allah yake so kuma yarda shi abinda Allah yake so kuma yarda shi na daga fada da aiki aiki nan na zahiri ne ko na batini to shine malam yake gaya maka anan ka gane shi Allah baya karban wani aiki sai dai wanda aka yi tsantsa dan neman yardal Allah subhanahu wataala ba mu labari cikin Qur'ani qala ta'ala a cikin suratul bayyina aya ta 5 almajire idan bu kuma ta ba cikin suratul bayyina aya ta 5 wa ma umiru ayi ta'wizi ta'ala cewa ma umiru ba umurce su ba da komi illa liya'budullaha sai dai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahuddina suna masu tsarkake addini dan Allah suna masu yin ibada tsantsa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna fa adini wanda yake miƙeƙe makarkaci daga dukkan adini, adini miƙeƙe shine adinin musulunci. Bayan haka wa yuqimu salah, su tsaye da sallah, wa yutu zakka, su ba da zakka, wa zalika dinul qayyima, wannan shine adini matabbaci. Dan malam ya kawo maka hujja, ya kawo maka wannan aya tabir a cikin suratul bayyina. Ba umurce su da komi ba, sai dai dan su bauta ma Allah, suna ma tsarkake addini. Ai addini tsantsa dan Allah, tsantsa tsarkake addini, su yi shi da ikhlasi dan Allah. Kuma addini mai kyakke wanda in ka bi shi totar zai kai gidan aljanna. To tsaye da sallah, su ba da zakka, wannan shine addini matabbaci. Wa qala ta'ala, hallu malai yake kawo maka hujja dan ka gane ibada ba a karbarta sai da sharadi guda biyu. Sharadi na farko shine wato al-ikhlas, yin ikhlasi. Malai yace hudar Allah da yace a cikin suratu Zumar daga aya ta uku, kuma mun aya ta uku, ala lillahi isa, ya isa nan muke bukatar mahallu shahid. Ala Allah ce falki ka ji ko saurara. Idan ka ji an ce ala, ana so ka bado hankalin ka saurara. Falki ka ji, falka, ana maka zance aka ce ala, na'am, saurara, falki ka ji. Shiru lillahi dinul khalis, shi dai ga Allah ne ake yin addini tsantsa da ikhlasi. Ga Allah ne ake yin addini tsantsa da ikhlasi. Dan uwa musulmi, duk da kan rasa yin ikhlasi a cikin addininka, a cikin azuminka, a cikin zakkarka, a cikin hajjinka, a cikin biyayya ga iyayenka, a cikin karanta suwaka, a cikin wa'azinka, to kai addini ba dan Allah. Ala lillahi dinul khalis, ga Allah ne ake yin abin da ya shahi addini tsantsa dan shi Allah. Dalibai, aya ta gaba dai a cikin suratul Zumar, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. A cikin suratul Zumar aya ta 14, Allah ya ce annabi ce da su, kuli ce da su, kul Allahu, Allah a'budu, shi nake bautawa. Annabi ce da su, gaya musu mashirikan Larabawa ko kafiran Makka ko al'umma ta yanzu, gaya musu Allahu a'budu, Allah, ga Allah ne nake bauta. Mukhlishan lahu dini, kuma ina mai tsarkake addini a gare shi. Addini na da nake yi, ina yin shi ne tsantsa dan Allah subhanahu wa ta'ala, ba dan wani ba. To haka a gaya ma annabi, ya gaya ma al'ummarsa. A lokacin nan Qur'ani na sauka, mushrikan Makka da Larabawan Makka saura, yanzu gashi al'umma ta taita annabi sallallahu alaihi wasallama, gashi ana karanta mana, a karantar da mu cewa addini ana yin shi ne da ikhlasi ɗan uwa. Addini ana yin shi ne da ikhlasi, ibada ana yin ta ne da ikhlasi. Qulillahi a'budu, ce da su, ga Allah ne nake bautawa, ina mai tsarkake addini a gare shi. Sakamakon a bani sakamakona ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine a takaicen takaicewa malam ya kawo miki sharadi na farko, ko ya kawo mana sharadi na farko na ikhlasi da hujjojin da malam ya kawo akai, dan ka gane ba a karbar ibada sai wanda aka yi ta da ikhlasi, sai wanda aka yi ta tsantsa dan Allah, tsantsa dan Allah. kishiyar ikhlasi yi ba dan Allah ba. An gane ko? Kenan in kai ba dan Allah ba, ba kai ikhlasi ba. Shi yasa yake cewa karamar shirka ita ce riya. A cikin shirka mafi karanci ita ce riya. Yin abu ba dan Allah ba, dan a gani a ce ni malami ne, a ce mu ne masu karatu, a ce mu muka iya wa'azi, a ce mu ne kaza. An gane ko? To kai riya dan uwa musulmi. Hatara. Shi yasa almajire muka yi kowa shiga hadari. Ba wa'azin ba, ba karanta suwa ba, ba hudu ba. Shin an yi ta dan Allah? To sharadi na farko da ake karɓar duk wata ibadar mu don mu samu sakamakon ta a gurin Allah subhanahu wata'ala shine ikhlasi. A yi ta tsantsa dan Allah. Sharadi na biyu. Can malam ya ce wal ibadatu la tuqbalu illa bi shartaini. Ibada ba a karɓar ta sai da sharadi guda biyu, mun hudu, daya shine ikhlasi. Malam ya ce atsani na biyu almutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Babban magana mutaba'a, mutaba'a gawa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, ga manzon nan na Allah, tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Shin ibada ka irin ta annabi ce? Ba sallah ba. Allahu akbar, assalamu alaikum. Shin haka annabi ya sallah? Haka annabi ya sallah? Sallah ka irin ta annabi ce? Ruku'inka, sujadarka, karatunka, abinda kake karantawa a cikin sujada, shin irin na annabi ne? Abinda kake karantawa a cikin ruku'i, shin irin na annabi ne? Zaman tafiyarka, ko tafiya ta tsakiya, ko tafiya ta ƙarshe, rasul sallama, shin irin ta annabi ce? Aziminki, tun daga ketawa alfijir, an tsere ci da sha, har ya zuwa faduwar rana, shin irin na annabi ne? Mutaba'a. Sharadin karɓar ibada daga ciki akwai mutaba'a. Biyayya, samun dace da karantar manzo sallallahu alaihi wasallama. Ta yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar. Domin Allah yana ce mana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Tabbas kuna da abun koyi kyaukyawa a cikin sha'anin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama. Ina mai neman tsira? Ina mai neman ya gamu da Allah salim alim lahiya lau a ranar alkiyama? Ina mai neman ya samu gidan aljanna? To ya koyi mata rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Azminka irin na annabi, sallaka irin ta annabi, zakkarka irin ta annabi, hajjinka irin ta annabi, tauhidinka irin na annabi ne? Babban magana. Tauhidinka irin na annabi ne? Duk mai son ya samu tsira ya komo ya koyi mata rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuna da abun koyi kyaukyawa a cikin shi annabi manzo sallallahu alaihi wasallam. Shin aure na, in zan yi neman aure irin na annabi ne? Kaga nan ma fa akwai ayat tambaya. Al'ada da muke gabatar wajen aure irin na annabi ne? Yahudawa suna da irin nasu al'ada wajen auren su. Kirista suna da al'ada irin ta su neman auren su. Majusawa suna da al'ada irin ta su neman auren su. Shin mu namu na musulmi haka ake neman aure, haka ake yin aure irin na annabi ne? Haka annabi yayi? Mutaba'a. Annabi ya aure ko bai yi ba? A gaya mana ɗaya daga cikin matakin, sunan matakinsa ɗaya. Khadija, ummul mu'minin, kuma bayan ta wa? Aisha, ya armi mata 11. Haka ne ko? Masha Allah. To aurenka, aurenki, malama, an tashi aurenki mu gani, an ɗaba ga sunna. Koko an ɗauko al'adar majusawa da wannan maguzawa, an cakuɗa a cikin aure. Mutaba'a. Kuna da abun koyi kyaukyawa a cikin sha'anin Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarju Allaha, ga wanda yake kamar ya gamu da Allah salim alim. Ina mai neman gamuwa da Allah lahiya lau, da jin kan Allah da ramar Allah a sanar gidan aljanna? to koyi mata rayuwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka huta dan uwa, me yabo me zaki akan sunna kake, eh babu yana aljanna ba ta su bace me bara ta Allah ko ba ka bane, shi kuwa shi ka koyi mata rayuwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, me sanye game da Allah salim alim to ya koyi mata rayuwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wal yawmal akhir, wanda yake kamar gidan aljanna shi ma a ranar lahira ya samu sakamako ya samu gidan aljanna, ya dawo ya koyi mata rayuwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakarallaha kaseera, ya cigaba da ambaton Allah, ambaton Allah mai yawa, ambaton da Allah yace wannan shine ambaton sa. Zikirinka irin na Annabi ne, zikirina irin na Annabi ne, zikirinka irin na Annabi ne, zikirinmu irin na Annabi ne, azkarkinmu irin na Annabi ne, addu'ar da muke karanta muna roƙon Allah irin ta Annabi ce. Mutaba ƴan uwa, don ku gane muna da aiki na gaske. Waɗannan sharuɗan guda biyu a barka da su yau, ka rinka tambayar malamai na sunna, kamar da Sheikh Abdulrahman Adri ke cewa waya sa'alal ulama waya qatadiya bil muttabiina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala da'atillah wa yuhaziruna man ittiba'i shaytan. In ka dai tambaya ta addini, ka tambaye malamai. Kama an tambaya su wane ne maliman, sai ce ayyan baka san su maliman su ne wanda suke shirye suwa a bisa aiwa Allah da'a, suna tsorata suwa a bisa bin hanyar shedan, kuma su ne waɗannan da suke karantar da mutane a bisunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Ɗan uwa musulmi, nan malai yake nuna mana sharadi na biyu, almutaba'atu lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam, almutaba'atu lirasuli sallallahu alaihi wasallama, yin mutaba'a biyayya samun dace da irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu. Fa inna Allah malaka domin shi Allah la yuqbalu minal amal, baya karba na daga aiki, illa almuwafiqu lihadayir rasuli sallallahu alaihi wasallama, Allah baya karba wani aiki sai dai wanda almuwafiqu, wanda yayi daidai da shiryasuwar manzon Allah, tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Duk wani aiki da ka sani in dai aiki ne na ibada, to gane Allah bai karɓa shi ba, sai ya zamanto ya sai wannan sharadin na biyu, yayi dace da shiryasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, binka bin Allah, saba maka saba ma Allah, man yudi ir rasula faqad ada Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Sai aikin da ya dace da shiryar Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai malam yace qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul hashr dalibai aya ta 7, ku bani aya, wa ma atakumur rasulu subhanahu wa ta'ala yace wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, duk abinda manzon nan yazo muku da shi fakhuzuhu, ku kama shi ku yi aiki da shi. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da shi, to maza mu kama shi ni aiki da shi. Wa ma nahakum anhu, abinda shi manzon nan ya hane ku da shi, fantahu, kwanu intahaina ya rabbul alamin, ya ubangiji mun hanu. Dama an ce maka ma'anar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, da'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla ya'budu Allaha illa bima shara. Wannan shine ka dauki ka san ma'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo ne daga Allah. yi mushi da cikin abin da ya umurni, gaskata shi cikin duk abin da ya baka labari, nisantar duk abin da ya hana ya tsawatar, nisantar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma ya tsawatar. Ya mana hannunka mai sanda, nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat, mata gashi suna cikin tuhuwa amma tsirara suke, dabtsanta a waje, ga hudanta a waje, ko ta sa rigar ta matse mata. To abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ya tsawatar, kai da'a akan wannan shine Allah yake ce mana anan, duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku kama shi ku yi aiki da shi, abinda ya hane ku da shi fantahu ku hanu, wattaqullah ku tsoraci Allah, ku tsare dokar Allah, ku yi tsoron Allah, ittisalul ma'murat wastinabu manaha, sadar da abinda Allah ya umurni shine tsoron Allah, nisanta duk abinda Allah ya hana shine taqwa, ka tsoraci Allah. To Allah ya ce mu ji tsoron Allah, mu gane kuma cewa inna Allaha shadidul iqab, Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba mushi. An ce mu yi biyayya ga manzo, ka kiya saurayi matashi. An ce kada ka taka wandanka a ƙasan diddigenka, ka tsira shi bakin idan sau ko rabin kwabri, amma ka kiya ka rinka taka wandanka. An ce kada ka aske gashin kanka rabi nan, gashi da yawa nan kuma an aske shi, kada ka yi haka nan. Amma yau gashi waɗansu daga cikin samarinmu sun sa'awa manzan Allah, kuma sa'awa masonin siffa, sun sa'awa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, an hana taka wandon ɗa namiji ya rinka ta yiya yana taka wando a ƙasa, wandon shi ya wuce idan sau, an hana. Hani ne daga manzan rahama alaihi salatu wasallam. An hana mu aske gashin kai rabi nan da yawa rabi nan kaɗan. An hana namiji ya yi kama da mace amma ya rinka tahiya yana rangwada, yana taya irin ta mata, kuma namiji ne ko gan shi da ɗan kunne. To in kai al'ummar annabi ne kana biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka hani da wannan, ka hani da wannan. Manzo Allah ya hana. Allah kuma ya ce wama atakum rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu, abin da duk manzo sallallahu alaihi wasallama ya ne kwano intaha ina ya rab. Allah ka tilasta zukatanmu mu hanu da abin da Allah ya hana da manzansa, da mu da yaranmu Allah, da almajiranmu da ƴan uwanmu musulmi Allah ka tilasta mu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana, Allah ka ba mu ikon guje masa. Na aiki Allah ka tilasta zukatanmu da kokuwanmu mu aikata abin da Allah da manzansa suka ce mu yi. Mi Allah. Allah yake cewa fattaqullah, ku tsoraci Allah, inna Allaha shadidul iqab, lalle Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa. Ayan mu ta gaba dai akan dalili da malam yake kawowa a cikin wannan littafi namu mai albarka, usulul iman fi daw ilkitabi wa sunna. Dalili da malam yake kawowa a cikin mutaba'a ayan mu ta gaba a cikin suratul nisa'i aya ta 65, dalibai Allah yace wama fala wa rabbika, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'bar ta'awiz subhana wa ta'ala yace fala wa rabbika ay uqsimu bi rabbika ina rantuwa da ubangijinka. Idan ka dauke ta lamu zaida sai ka ce uqsimu bi rabbika, in ka dauke wannan lakin alamul wato nafiya sai ka ce ba sai na rantse da ubangijinka ba, duk malamai sun tafi akan wannan, amma jamhur sun tafi akan fala wa rabbika, ma'ana uqsimu, ina rantsuwa da ubangijinka, la yu'minuna, ba sa yin cikakken imani, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun dauke ka kai ne alƙali, kai ne mai shari'a, kai ne mai zartaswa a cikin duk abinda ya gudanya a tsakaninsu, fi ma shajara bainahum, cikin duk abinda ya gudanya a tsakaninsu, sai an ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda manzon Allah ya hodi shine aka yarda da shi, shine za'abi, an ɗauke shine alƙali mai zartaswa, tukuna imanin mu ya cika ƴan uwa musulmi, fala wa rabbika la yu'minu na hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, ba sai na rantsi da ubangijinka ba, ba sa yin imani na haƙiƙan, har sai sun dauke kai ne mai shari'a, kai ne mai hukunci cikin duk abin da ya wato gudanya a tsakanin mu, tsakanin miji da mata, idan ana shari'a sai a kawo littafin Allah da sunna, kowa a jizancen shi, sai a yanke musu hukunci ƙarƙashin abinda Allah ya ce da manzansa, shine ma'ana duk abin da zai gudanya tsakanin mu, wani na bashi bashi rana kaza na bashi yayi garma ya ce ban bashi ba, shi ba sai a zo hukuncin da manzon Allah ya ce wannan an bashi, wannan yayi musu, wannan ya ce ba a bashi ba, sai a diba ya sunna ta ce wajen wannan hukunci, sai alƙali ya zartar mutum ne ya saki matarsa saki daya, mai jini ce, ta yi jini daya, ta fara na biyu, sai ya ce ya maida ta, shin ta mai du ko bata mai du ba, sai a diba cikin sunna ya ta ce hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sai sun dauke ka annabi sallallahu alaihi wasallama, kai ne mai zartar da hukunci cikin duk abin da ya gudanya a tsakaninsu, idan Allah haka muke, haka muke ka san tsakanin harshe da hakori ma wata ran ana sabawa, to sai a ga yaya sunna ta ce, ya kitabu wa sunna ta ce, shi kenan azumna lafiya, sai a warware matsalai, sai imanin mu baya cika na haƙiƙan, sai mun riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine mai hukunci a cikin duk abin da ya gudanya a tsakanin mu, sun malayajidu fi anfusi, ko ba a samu ba a cikin kawunan su, ka shaidi kadda a samu a cikin kawunan mu harajan, wani kunci, wani kunci, wani abin damuwa ka samu a cikin zukatanmu, in dai abin ya tabbata haka manzon Allah ya zartar, to maza sam'u wa ta'a, ji da biyayya, an bi an kare, shi yasa karantaswa alƙashin kitabu wa sunna, fatanmu har Allah ya karɓi mu, Allah ka karɓi rayukanmu akan hanyar makaranta, muna karantaswa alƙashin kitabu wa sunna da kuma fahimta ta magabata, sun mala ya jidu, kuma ba a samu fi an fusihim a cikin kawarsu harajan, wani kumci, wani abin damuwa, mimma kareta cikin abin da ka hukumta ka zantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka a samu komai a cikin wannan a cikin zukatanmu, sam'an wa da'a, mun ji mun bi, haka yake ji da biyayya, idan an ce maka Allah ya ce, shikenan duk maganar wani an dakatar da ita, idan an ce maka manzon Allah ya ce, shikenan an dakatar, babu magana da zai saurara sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna ce maka manzon Allah ya ce, kana cewa wane ya ce, ana ce maka manzon Allah ya ce, kuma ya tabbatu kai ka rinka cewa wane ya ce, ai da sauran imaninka dan uwa musulmi, gyara imaninka, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kuma su mai kauriya, mai kauriya, menene mai kauriya, mai musulunci, al-islamu huwa istislamu lillahi wal inqiyadu lahu
bita'ati
wal khulusu
minash-shirki
wa ahlihi, ku kuta da shirka da masu da masu ita, ba kai ba su, tauhidi tsantsa kawai a musu wa'azi su bar shirka, kai kuma baka yi masu yi ma ga musu bari, ka kubuta abinda ake cewa musulunci, shine mai kauya ga Allah, bito da kadaita Allah yan uwa ka kadaita Allah yar uwa musulma cikin tauhidul uluhiyya cikin tauhidul rububiyya cikin tauhidul asma wa sifat ka kadaita Allah istislamu lillahi bito wal inqiyadu lahu bi da'a da jayuwa a gare shi da bi sai abinda Allah ya ce wal khulusu minash shirki da kukuta da shirka wa ali da masu shirka shine yake cewa sallimu taslima kuma su me kawiya gabaki da sai abinda Allah ya ce da manzansa Allah ka tabbatar da mu akan abin da kace da manzanka amin Allah ka dauki mu akan wannan hanya malam yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma bangaren sunna hadisai kuma kwadar manzan Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi da yace man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun cece man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun hadisin ummul mu'minin ummi abdullah aisha radiyallahu anha wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aureta tana ai shekara 6 ya shiga ɗakin ta tana ai shekara 9 ya mutu ya barta a duniya shekarunta dukkansu 18 kuma ta harace alqur'ani ke to a shekara nawa kika harace alqur'ani kamil kin wato zaratan mata matan manzo sallallahu alaihi wasallama ke a shekara nawa kika harace ha tambaye kanki a shekara nawa tun kina ilbur tsuntsuwa ake janyo ki a kaki makaranta madrasatu Ashek Usman bin Fodio da magaran Niger war take unguwar Sabon Gari kusa da gidan tsohon gidan Alhaji Hamisu Adamu Kwano Allah ya mishi rahama tun kina ilbur tsuntsuwa ki kawo ki yau shekarun kina na san da kin 18 za san da ita nake da wuce 18 to a wannan shekarun tuni Aisha ta radiyallahu anha ta hadace alqur'ani to ni ko kai kalu balanku in kina zagi ne wa ki lokaci bai yi ba lokaci bai kurace miki ba yar uwa nake ni lokaci bai kurace miki ba tashi maza himmatu da kwawa da kwazo da neman tim wala qaryassarnal qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir hadisin Aisha yace da hudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu duk wanda ahdasa ya faru wani abu ya kirkiro wani abu fi amrina a cikin lamarinmu na wannan addini namu ya kirkiro sai yace addini amma ga kirgo kace ba addini bane wannan sunna ba ruwanta da kai amma ka kirkiro abin ka ce addini ne shine matsala man adasa fi amrina yace duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin lamarinmu na wannan addini qala Allahu qala rasulullah qala sahaba sai yace mana addini ne ma laysa minhu da aka diba cikin abin da yace addini ne da ya kirkiro saban abu ya kawo yace addini ne da aka diba ma laysa minhu shi kuma baya cikin al'amarin addinin mu baya cikin kitabu baya cikin sunna baya cikin magana ta magabata babu to ya za a yi da shi sai ci babu waraddun za a tattara kayan shi mardudun an mayar mishi da kayan shi ba a karba ai mardudun an yi watsi da kayan shi ba a karba kin raka'a dubu raka'a dubu an ce ke kin karanta suratul ihlas 70 da aka diba cikin sunna sahih al-bukhari sahih muslim tirmidhi abu dauda ibnu mad sita sahihin wadannan da aka diba babu wannan a ciki kirbe cikin sunna fa huwa raddu an turkanki amira miki tunda kin ce addini ne a sallah ce zai a karanta kaza ayi raka'a kaza za a baka ladan hatara yan uwa musulmi amma inda ba ruwan sunna da kai idan ka kirkiro abinka baka ce addini bane shikenan ka zama lafiya amma in ka ce addini ne to man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Yau da shekara 1400 da wani abu manzon rahama ya faɗa, ba dan gidan malam Umar ba ya faɗa, ba shi faɗa ba, ji kan malalan ba shi faɗa ba. Wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyi allamahu zumiratin fasta wa huwa fil ufqil a'la summa dana fata fa kana qaba qaws sallallahu alayhi wa sallam. Tsira da mutum sabata a gare shi wanda baya magana sanin shi ya faɗa sallallahu alayhi wa sallam. Duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin mu wannan yace addini ne, to za a mayar mishi kayan sa, ai madudun alayhi za a tattara kashi a mayar mishi da kashi ba a karba ba. Man amila amalan a gaban hadisin wanda ya aikata aiki laysa alayhi amruna, shi ma da aka diba aikin ne yayi bai cikin al'amarin mu, bai cikin alqur'ani, bai cikin sunna, bai cikin karatun magabata, fa huwa raddun, za ta tarkan shi a mayar mishi. Malam yace ai madudun alayhi za ta tarkan shi a maida mishi. Fala ibrata bil amali, ai ba'a lura ko ba'a kula da wani aiki malam ya kuna khalisan lillahi sawaban, in bai zamanto ba an yi shi tsantsa don Allah, in bai zamanto ba yayi dace da mutaba'a da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama, ba'a kula da shi, ba'a lura da shi. Duk wani aiki da ka sani in bai zamanto ba an yi shi tsantsa don Allah, in aikin nan bai zamanto ba akwai mutaba'a, akwai karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama, ya dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, to ba a kula da shi. Wala ibrat, ba a lura da shi, ba a kulawa da shi. Bil amali malam yakun, mutkar bai zamanto ba khalisan an yi shi tsantsa lillahi dan Allah sawaban, kuma bai zamanto ba ya samu dace da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sawaban ala sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, bai dace ba da dai da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Ala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, sawara da ke uwaki ji malam Fudail dan Iyad Allah ya mishi rahama, yace fi qawlihi ta'ala, a cikin hudar Allah da yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ta cikin suratul mulk alladhi تعويذ
بالله العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو
Allah nan da ya halicci mutuwa da rayuwa, ga mutuwa ga rayuwa dan uwa, kana raye kuma ga mutuwa tana binka yanzu ko anjima. Liyabluwakum ayyukum ahsan amala, yayi haka ne dan ya jarraba ku, amuku ikhtibari, amuku da turanci muke cewa komfo, komfo mu muke cewa da Hausa, Hausa rabi horan shi komfo, amuku ikhtibari, amuku jarrabawa. Liyabluwakum ay akhlasahu wa aswabuhu, dan ya jarrabe ku wane ne akhlasahu yayi addini tsantsa dan Allah, wa aswabuhu wane ne kuma ya dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Shi liyabluwakum, haka male wato Fudail ibn Iyad ya faɗa alƙashin wannan aya da Allah ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, malam Fudail ɗan Iyad ya ce ai liyabluwakum ay akhlasahu wa aswabuhu, Allah ya ga dan ya jarrabe ku ya ga waye yayi addini tsantsa dan shi Allah, wane ne kuma ya dace da sunna da mutaba'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam, ahsanu amala ya aiwatar da aiki wani kyaukyawa, akhlasahu yayi shi tsantsa dan Allah wa aswabahu kuma ya dace da sunna kila ya aba ali sai wadansu mutane suka ce ya kai baban ali wannan sunan Fudail ibn Iyad ne ana ce mishi aba ali an gane ko kenan babu laihi danka babba a ce maka aba wane aba Ibrahim aba Ishaq babu laihi an gane ko to shi Fudail ibn Iyad ana ce mishi aba ali sai suka ce ya kai aba ali wama akhlasahu wama aswabahu wama akhlasahu menene mafi tsantsar aiki menene mi ake nihi da mafi tsantsar aiki wa aswabahu kuma menene mafi dace da aiki a ce ya dace da aiki suka tambaye shi su waɗannan mutanen kala sai malam Fudail ɗan Iyad yace innal amala shi aiki idza kana khalisan idan ya zama to aiki tsantsa dan Allah walam yakun sawaban amma sai bi da samu dace ba da sunna lam yuqbal ba karba ga aikin aiki tsantsa dan Allah ku da wannan maganar kuma sai aka same shi bi dace da sunna ba kai ikhlasin to da aka diba bai dace da kanto manzo sallallahu alaihi wasallama ba lam yuqbal malaci ba karba shi wannan wa idza kana sawaban yau kuma ha aikin ya dace da sunna aikin ya dace da sunna an samu dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wala mai kuda khalisan sai ba a samu ikhlasi ba yayi ne dan a ce su ne masu kaza ne su masu matsayi kaza ne su ne yan kaza su ne masu kaza su suka yi kowa kaza yayi dan a fada ko dan a gani ko dan a ji in ji mala sai malan yace wa idza kana sawab wa idza kana sawaban idan ya kasance ya dace da sunna walam yakun khalisan amma ba shi da ikhlasi ba shi malan yace lan yuqbal ba a karba hatta yakunu khalisan sawaban wannan abu guda bi sai sun tabbatu sai ya kasance an shi tsantsa dan Allah kuma ya kasance ya dace da sunna wala khalisu abinda ake nihi tsantsar ikhlasi dan Allah ma kana lillahi abinda aka yi tsantsa dan Allah ba dan neman guri ba ba dan neman suna ba ba dan neman matsayi ba wasawabu abinda ake nihi da kuma dace wanda ya dace da sunna ma kana ala sunnati duk abinda ya kasance akan sunna abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan kuskuren da aka ji daga dan uwanku ne a cikin addinin musulunci Muhammad Kabir Malam Umar da magaran Niger Allah subhanahu wataala abin da ke addide Allah ka tabbatar da shi a cikin zakatan al'umma abin da ke kuskure Allah subhanahu wataala ka kankare shi ka tabbatar da mu akan sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu ikon gyara tauhidin mu Allah ka hada mu da manzanka ranar alkiyama marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa iyayenmu da kakanninmu da yake ga Allah kuma surama kasar mu Niger ya Allah kai ne Allah Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka zamanar da mu lafiya dukkan wata fitina mun san ta ko mun san ta Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka taimaki makarantun mu na addinin musulunci Allah ka dauka malaman mu da almajiran mu Allah ka biya bukatun mu ya Allah ya Allah garin mu da magar ka zamanar da shi lafiya ka mana sabon arziki na alkhairi subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.